الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الاثنين شتاكوس جوات الشوال هجرا من ظن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو daya da 444 wanda ya muwafaka da 8 ga watan 5 shekarar ta 2023 miladiyar haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Zamu ci gaba da karatu na lugha da kuma adabi daga littafin لامية العجم تا مؤيد الدين الطبرائي رحمه الله تعالى وانا من سيا أبيتنا قوم الشابيو سامتاشي أبيتنا قوم الشاوكو ما وانا درسي شيني درسي نهلو هكي تيوى والركب ميل على الأكوار من طرب صاح وآخر من خمر الكرى ثمل فقلت أدعوك للجلال تنصرني وأنت تخذلني في الحادث الجلل تنام عيني وعين النجم ساهرة وتستحيل وسبب الليل لم يحل فهل تعين على غي هممت به والغي يزجر أحيانا عن الفشل. الطبرائي أبيت تكندسك غباتا ينا يمنا بياني أكن wato abokin tafiyarsa ko abokan tafiyarsa da kuma irin yadda ya siffanta shi da rashin tsoro da dadin zance da sauran abubuwa, wanda wannan ya kai ga lokacin da bacci yake son ya zo ma abokin tafiyar nasa, to shi kuma yana kokarin tunkuɗe masa wannan baccin saboda yadda yake jin daɗin murafaƙarsa. To shine ya ci gaba da cewa warrakabu, wato mahaya raƙumma, yana nufin shi da jama'arsa kenan. A wannan lokaci milun suna masu jujjuyawa alal akwari saman wato sirdar raƙumma min ɗaribin, akwai wanda yake ma'abuci jin daɗi, sahin akwai wanda yake a wartsake baya cikin magagi ko maye, wa akhara nau'i na uku kuma family shi kuma yana ɗauke da maye ya bugu, min khamril kara daga giya ta bacci, wato bacci ya yi mai yawa har ya dinga ɗan mashalo yana jujjuyawa kace dai wanda ya sha giya ta haƙiƙa. To wannan yana suranta mana yadda halin abokan tafiyarsu suka kasance, ta yadda su ma suna jin daɗi suna ɗan jujjuyawa saman sirrin da raƙumansu saboda waɗannan ƴan waƙoƙi da ake yi da kuma labarruka na nishadi. To da yace warrakabu, a larabci an ka ce arrakabu, aka wa ra'un fataha aka wa kafin sukunun, ana nufin arrufqatu ashabul ibil fi safar, shine abokan tafiya amma waɗanda asaman raƙumma, su ake kira da arrakabu, warrakabu asfala minkum, wanda bayanin shi ya gabata. Da yace milun shi kuma lafazin milun jam'u amyalu ko jam'u amyala sai zan mudafu wa mudafu ilayhi jam'u amyala wato jam'i ne na mai karkata in an ce amyalu ana nufin mai dan jujjuyawa haka saman sirdin raƙumi to ana so a yi masa jam'i sai a ce kawai milun masu jujjuyawa to shine ma'anarsa da yace alal akwari al akwar shi kuma jam'u kurin ne ya an ce kuru da wa kafin damma wasukunul wawi sannan ra shi kuma ana nufin abinda ake dorawa saman bar raƙumi na sirdi sawa'un karamin koko babban to da yace min ṭaribin shi kuma ṭarib da wa ṭa'un fataha da yin kasara ga ra'un shi kuma sifatun ne min ṭariba ṭaraban fi'ilinsa ṭariba mazdarinsa zai zama ṭaraban kamar fariha ya farahu ṭariba ya ṭarabu to ṭarabu mazdarin kenan ma'anarsa shine khiffatun talhaqul insana li shiddati huznin aw sururin shine wani wato wani gangadi ne ko kuma ka iya cewa wani fita hayyaci da yake samuwar dan adam saboda tsananin bakin ciki ko farin ciki ko kace zabtuwa khiffatun wato kamar zabtuwa ce take samuwar mutum imma dai ko bakin ciki yayi mai yawa ko kuma farin ciki to shake kira da at-tarabu sahin kuma shi kuma ismu fa'il ne daga sahaya suhu ma'ana ya wartsake baya cikin mai khamru kuma sanan nace al-kara shine an-naum samilu shi kuma ismul fa'il ne shine mai shan mai bi ma'ana sakaran to ana kira ne samilu kana cewa zaidun samilun zaidu abugi yake ya sha ya shayu to wannan wawun da yace wa wawu listi'ina fice arrakabu mubtada'in an gane ko ko kuma a'a wawun din tahali ce tana ya zama wawul hal arrakabu sai ya zama hawwu mubtada milun sai ya zama labari ga arrakabu ala harfin jarra al akwari shi kuma majruri ne ga ala ya ta'allaqu limaza bimahzufin taqdiruhu ma warakabu ma'iluna to shine za a kaddara ma'iluna min ɗaribin shima haka shima yana ta'alluki da mahzufin to haka sahih zai zama ko dai atafu bayan ko badali haka wa akhara ma'dufun ne akan sa min khamrin shi kuma jarun ne wa majrur khamr mudafun al-karam mudafun ilayhi to shi kuma yana mahallin yana ta'alliki ne da abin da ya biyo baya gare shi shine samili saboda samili siffa ne na wa akhara wa akhara samilin min khamril kara to shine takaddirin zancen to sai baiti na gaba yace fa qultu at-tagra'i yace sai nice ad'uka ya kai abokin tafiyata ina kiranka lil julla saboda wani babban al'amari littan sura ne domin ka kawo min taimako wa anta amma alhali kai takhazuluni kana tabar da ni fil hadis li jalali a cikin alhadis mai faruwa aljalali wanda yake karamin abu ba ma babba ba wato ni ina neman ka kawo min gudunmawa akan wani babban al'amari to sai zan abinda ma ba babba ba karamin abu ma kana tabar da ni baka taimaka min to wannan kuma yana bayyana damuwarsa irin yadda yake banza da al'amarin sa to wannan shine to aljulla da wajimin damma da yin shadda ga lamun ma'anarsa al'amrul azim babban al'amari mai girma babban al'amari tansurani daga nasarani takhzulu ni shi kuma daga al-khizlan tabarwa al-hadis shi kuma shine al-jadid al-amru al-jadid allazi yanzilu bil insan shine sabon abu wanda yake sauka ga dan adam al-jalali shi kuma ma'anarsa yana da ma'ana guda biyu yana daukar ma'ana kuma yana daukar kishi wannan ma'ana ta ma'ana ko kace aljalalu al'amrul azim ko ka fadi kishi yasa aljalalu al'amrul hakir yana daga cikin asma'ul abdad wato sunaye ne suna daukar ma'ana kaza da kuma kishi wannan ma'ana ta akwai su a larabci suna da yawa suna nan da yawa to da yace fa qultu wannan fa'un tana iya zamowa wato ta isti'nafi ko kuma ta adafi tana iya zamowa fa'ul atafi qultu fa'ilu mafa'il ni ad'u ka shi ma fa'ilu mafa'il ne da kuma mafu'uli duka a hada liljulla shi kuma jarun ne da ainihin majruri ya ta'allaku ga shi ad'u litan surani wannan lamu ana kiranta da lamu kai tana yin nasba ga fi'ili mudari'i to shi yasa aka ce litan surani yawa saboda haka tansura sai zamo fa'ilun ne mudari'un mansubun bila mai kai wa anta ko adafi wawun din za ta zamo ta adafi ko kuma ta hali to ta zamo ma ta hali shi yafi zama zahiri sai zamo anta mubtada ko takhzulu sai zamo fa'ilun mudari'un da kuma fa'ili da kuma ya'ul mutakallimi maf'ulun bihi duka an hada gaba ɗaya sai ya zamo jumla din fi mahalli raf'in khabaru ga anta fil hadis jari ne da majruri aljalali shi kuma sifa ne ga alhadis suna ta'alluki ga takhazuluni to haka ake so ya zan duk abin da ka karanta kana iya gane mauqifinsa al-irabi to wannan shine ma'ana tabbaka abin da kake karantawa an hau dusebeti na gaba tana mu'ayni wa 'aynun najmi sahiratun wa tastahilu wa sabgul layli lam yahuli tana mu'ayni shin idanuna ko kuma ijiya ta yanzu za ta iya yin bacci wa 'aynun najmi alhali ijiyar tauraru ita sahiratun tana a falke bacci bai kamata ba to ya za a yi idon tauraro shi bai bacci ba ni nawa yayi bacci wannan istifhami akwai kaddara hamzatul istifhami wurin nan ai atana mu'aini wa 'aynun najmi sahiratun sai ce to kai abokin tafiyata watastahilu ko kana canza mini ma'ana baka wafaka min kan abubuwan da nake nema kai mini tunda can ya bayyana kokensa cewa yana neman sa ya ba sa gudunmawa akan babba al'amari amma kuma sai ya zan karamin al'amari ma yana tsorata shi akai sai ce wa sabgul layli alhali duhun dare lam yahuli bai riga ya juya ba ma'ana ga dare yayi tsawo bai dade asuba bai saurin bayyana ba daren ya tsananta sosai to sahiratun shine kishiyar bacci shine rashin bacci tastahilu shi kuma ma'anarsa ta tagayyar sabugu ma'anarsa shine rini akan ce swabaga sauba swabaga as-sauba ya rini kaya sutura to amma ma'anarsa anan zulmatul layli duhun dare lam yahuli ma'anarsa shi kuma ai lam yahul an shafe wawun ne ai lam ya tagayyar ma'anarsa guda da tastahilu to tanamu fi'lun ne mudari'un aini shine fa'ili huwa mudafun ila ya'il mutakallim wa ainun najmi ainu shi kuma yana iya zama wawul hali wal wawu wawul hali ainu sai ya zama mubtada mudafun an najmi mudafun ilayhi sahiratun dinnan sai ya zama khabaru wa tastahilu fi'lun mudari'un ne marfu'un wa fa'iluhu damirul mukhatabi shine anta wa tastahilu anta yana koma zuwa ga abokin tafiyarsa wanda suke tafiya abin nan tare to sabgul layli wawu hawai wawul hal sabgu sai zama mubtada mudafun al-layli mudafun ilayhi to wannan sai lam yahuli lam ita kuma jazimaci harfu nafiin wa jazmin wa qalbin yahuli asluhu yahul to yahuli sai kace fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi السكون وحركت اللام لاجل الكافيه شي يسا aka motsar da lamun din ba a ce lam yahul وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو yana komawa zuwa ga allai ko sabgu yake ce wal jumlatu fi mahalli rafin khabaru ga shi sabu fal tu'inu ala ghayyin hamamtu bihi wal ghayyu yazjuru ahyanan 'anil fashali fal yalla tu'inu kana taimakawa ala ghayyin akan halaka hamamtu bihi halakan da nayi himmantu da aikata shi sai ce to tunda in nazo da al'amari na alkhairi wanda nake neman nasara baka bani gudunmawa shin yanzu da halaka ce nayi gurin aikata zaka taimaka min tunda can baka bani taimako ba akan al'amarin da nake so na alkhairi sai ce ai wal gayyu alhali shi halaka ko bata yazjuru yana tsawatarwa anil fashali daga karaya a hayana wasu lokuta bi ma'ana ita halaka koda ba zuwa an baka gudunmawa akan ta ba to wasu lokuta za ta tsawatar da kai kan cewa ka tahi tsaye don kar ka samu karaya ko kuma ci baya to tu'inu fi'lun ne mudari'un ko daga a'ana ne bi ma'ana sa'adahu fil khairi ya taimaka musu a cikin alkhairi ko sharri ita hal istifham ce ala harfi jarrin gai majrurun bi ala yata'allaqu bi tu'inu hamamtu fi'lun wa fa'il bihi jaru wa majrurun yata'allaqu bi hamamtu wal ghayyu yazjuru ahyanan wal ghayyu wa wawul hal al ghayyu mubtada yazjuru fi'lun wa fa'il fi mahalli raf'in khabaru ghayyu ahyanan sai zamo jam'u hinin wa huwa al hal anan yana matsayin hali an harfu jarri al fashali jaru wa majru yata'allaqu ga yazjuru to wannan shine za mu kwana ne insha Allah darasi na gaba sai mu tashi inni uridu turuqal hayy min idami سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته